Tabbata gun wanda yake kyakkyawa kyakkyawan halin yabo da burgewa shi yasa nazo ni wasa ne bawa jini da jini yabo da jini kuya da jini gaza da jini sakara da jini mota da jini ayya babu babu sai mini nauyi gurin fadi masoyiya ta Takalaman kaza
Rayuwa da masoyi daɗi Inda anana Rabuwa raba daɗi Inda akwai ƙauna Shi yasa ni nake tattalin ka baby mai sona Hallo na ido
An gajere gajere
Duk ku fito mata Karaba
an gajere gajere
baduwar haka kinje
an gajere gajere
kin koriki shi yoyi dare
an gajere gajere
kuma kin gana mai gida
ai an gajere gajere
ina baki na mai gida
an gajere gajere
baya kita takiwa
an gajere gajere
lalani ida soyayya zan mallaki baby na mace karaba ta kallon
Sari, kauna ta ke sanyi ba
Balani